mun ce zanga-zanga ne za mu yi na nuna rashin amincewa bisa ga wannan takarda ko kuma bill wanda Malam Dacci wanda yake wakiltar Sabon Gari constituency na jihar Kaduna ya kai majalisa cewa mutum ya je aiki sai abinda wanda kai masa aiki ya ga dama zai biya ka. To kundin tsarin doka na kungiyar kwadago na duniya ya hana wannan, ya haramta wannan tun lokacin da aka haramta bayi, aikin bayi aka haramta irin wannan. Dole ne sai an bi wannan tsari da doka kafin a sa mafi karancin albashi.
To abinda kungiyar kwadago ta shirya yi ranar Laraba ba tafiya yajin aiki bane kenan, idan na fahimce ka zanga-zanga.
Ce idan muka yi wannan zanga-zanga, idan ba mu samu biyan bukata ba, majalisar koli na kungiyar kwadago ta ba shugabanni dama su declaring yajin aiki na siba bana gani, amma wannan ba kai kanshi ba tukun. AI majalisa da muka za mu je yanzu bisa ga wannan bill ne wanda Malam Dacci daga Sabon Gari constituency na Zaria ya kawo majalisa akan cewa a cire maganan mafi karancin albashi a kundin tsarin mulki na Najeriya daga inda ake kira exclusive zuwa concurrent list. To dai alhamdulillah gwamnatin tarayya ta ce ba ta ciki, ba hannunta a cikin irin wannan wanda ministan kwadago ya fito ya yi magana a madadin gwamnatin tarayya, domin ta san cewa doka ne na duniya gaba daya, ba ma Najeriya bane kawai. Saboda haka bisa wannan muna ganin kaman cewa muka yi zanga-zanga ya bada lokaci kaman wata daya, za mu samu biyan bukata ko za su ci gaba, za su withdraw din wannan bill ko za su ci gaba da wannan kafin mu kai matsaya na cewa to za a yi yajin aiki na kasa gaba. Amma ba a kai wannan ba, domin duk yanda aka yi irin wannan yunkuri a baya can muka bada dalilai da kuma dokoki sai kaga cewa an janye. To fatanmu shine wayannan gwamnati kalilla guda tara da suke tura wannan abun za su janye, domin ba su da goyon baya ma na shugaban kasa.
To ita shi wannan kuduri na mafi karancin albashi shugaban kasa ya sanya hannu a kai, ba wani korafi da kuka samu daga su kananan ma'aikata game da sauyin albashi na fara biyan shi wannan albashi na naira 30,000?
Abin da yake faruwa kamar yadda kika sani, gwamnatin tarayya